mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa inda ya zuwa yanzu aka riga aka idan da sallar Juma'a ta wannan rana kuma na'ibul limamin masallacin Malam Ahmad Ali ne ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da hudduba kuma yanzu aka zan sada mai sauraro da shi domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takeici
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam a takeice hudubar ta koma da ta mai da hankali ne zuwa ga komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ganin halin da muke ciki to shine wato duk kowa yayi kokari ya duba irin ayyukansa in ya ga akwai kuskure a koma ga Allah madaukakin sarki wannan komawar ta hanyar ruko da wato da aiwatar da abubuwan da ya umarce mu da nisantar abubuwan da ya hana mu da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya koyar da mu mu ga muna kokarin kwatanta dukkanin waɗannan abubuwa mun nisanci dukkanin abubuwan da suka hane mu to wannan shine zai dawo mana da lafiyar mu da zaman lafiyar mu da wadatar arzikin mu da dukkanin yayi mana abubuwan da suke damu na cututtuka waɗanda muka sani da waɗanda ma bamu sani ba to wannan shine a takeice abinda khutbatar mun sa
liman yana cewa duba da halin da ake ciki wataƙila liman yana so ya ce halin da ake ciki din abubuwan da ake ne laifin wasu ma yakan shafi wasu
wato idan dama Allah madaukakin sarki na ce wato laifin wani baya daukan laifin wani amma idan wato azaba ta zo to sai ta gama da wanda wato yayi zunubin da wanda ma bai ba to gudun kada wato hakan ta dada mamaye dadda mun an mamaye mu mai koshi ne wato ka kalli irin yadda muke ciki kai ce ai kokari to a dawo zuwa ga hanya wacce take mafita wato shine hanyar riko da tafin Allah madaukakin sarki da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai ba mu mafita a cikin halin da muke ciki amma duk wani kama-kama da za a yi da wani surutai cewa wane ne da laifi wani a'a kowa izo ya gyara sai mu tafi gaba daya ba wai muna nuna muna abin nan ba muna ke wato mutum ya tsarkake kansa ya ce ai shi baya kaza a'a kai kokari kaga duk abin da wato Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka umarta ka kokarin aiwatar da su abin da suka hana wato ka nisance su don Allah ya daga bade kowa in ya duba ayyukansa ya gyara to sai mu dawo cikin wadatar mu da kwanciyar hankalin mu Kano tana daga cikin wato kasashen da Allah madaukakin sarki ya kwararo musu ni'ima wadda ba ta da iyaka to amma kuma yanzu sai kaga abubuwa sun wato sun hargitse mana suna neman kuma kubucewa kullun sai dada jin abubuwa marasa dadi yake dan haka mu kokari mu ga yadda magabatan mu suka aiwatar da rayuwarsu ta hanyar kokarin kwatanta biyayya ga Allah madaukakin sarki da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girmama juna da biyayya ga abubuwan da shugabanni suka umarta to mu dawo akan haka sai mu ga wadatar mu ta dawo wannan shine a takeice
to mai sauraro da fatan Allah ubangiji ya bamu ikon duba ayyukan namu tare da gyara su mu kuma wato ainihin tsaya akan umarnin Allah na aiwatar da abin da ya umarta da kuma kauracewa dukkanin abin da ya hana don gudun yadda wato ainihin irin wannan abubuwan rashin dadi suke mamaye al'umma da wanda ya da ma wanda bai yi din ba Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukunta.